Na tashi na jajirce, in rabbi ya lamince, ba za ni ki samu ba.